Ci sunanka malam uban doba malam uban doba bandu mai nasara malam uban doba sunanka ya shara mai dubun nasara kana ta ansa kira almajiri kafara aiki da mun jakara ai goma ta fitara kai ne ake ta jira sun barka sun hakura Nasir Ahmad sanna Nasir Ahmad mutumin kirki ne shi mu Allah mu karuka sa da mu mai bayar da dukkanin da da mu mai roko kai rokon samu da mu shike shar hawaye da mu Salatu manzo damu ma banzar masoyin damu damu ali da safai duka damu da walan uban doban banduna a abu gami na ganga da wakar amshi ta inna buga kowa sai ya tashi ga ogara aka ta maza mata suke faman kunshi ga ogara mai gayya in ka fito saura na yinki shi ga ogara mutumin kirki ne to waye ma zai kai shi ga ogara malam uban doba fa aure tashi ga ogara Nasir Ahmad babu kamar kayar sashi ga ogara malam uban doba da ka zo ba fashi ga ogara to sanda maza mai jimare mai hakuri bawan Allah na ogaya zo yawa ogaya zo ayya wasu na aikin karfi ne wasu na aikin shara shi mai ne ba na samu inda ya lura walin uban da maka zama babban gora ba wanda kai manomi gane mene saura Wali halam uban doba malam uban doba halam uban doba kaya a gaishe ka halam uban doba giwa magani yaro halam uban doba gana sanna tauraro halam muce zaki ka kai a ce hiro halam shi lantara a sai da tambiro halam Nasir Ahmad shi baya yunkuru halin Nasir Ahmad an gaida da zaki halin Madina yau ka hauga da mulki halin uban yawa halin uban doba halin uban doba halin uban doba halin mutumin kirki ya asaba alkhairi halin komai na sai da ai akan sari Nasir Ahmad akwai siri halin idan ka ji wanda ya zama wani halin ya cancanci abota ko ina shi ne halin uban yawa wali halin uban doban o Allah halin uban doban wai yo Allah halin uban doban halin uban doban halin uban doban aikata aka da lafiya uban domin gwanda ka azaga nahiya sarki mai martaba ta shinka lafiya alhaji sidiku ibrahim sa'at mazanjiya alhaji sidiku ibrahim sa'at mazanjiya sarki mai martaba baitin ka na zuba kai shaida kai nake sarki uban domin gwanda a gaishe ki Hajiya Hassana Ahmadin dan wali a gaishe ki maman walin uban domin wanda uwar kirki ta kasanno maman wali na yabi halinki walin uban domin gwanda da ta masa albarka walin uban domin biyar kasan gobe Allah ya sabe ki mu an kai da maman mu kin kai uwar gidan mai gida nafisa gaye dake uwar gidan mai gida kin biyar walin uban domin gwandu ga mujai ta ka alafiya nafisa ke kin biya kikkyawan hali gare ki da kin zuciya kin biyar walin uban domin bakalin siya nafisa uwar gida ina yi miki tambayi Amarya sanna amarya amarya mai gida amarya adama momi lallai ku ne gida mata mata ku ne hasken gida sarauniyar walin uban doba in shigin gida karamu cikin saba halaci halinki mutunci bayarki Allah ne gatanki zaman cikin saba da kaunar ƴaƴanki amarya adama momi ana kai gonaki ƴaƴan uban domin gwandu a gaishe ku Muhammad Mahbub ka ji sunanka ina kamila bauta ka gaishe ka sannan Khalida ina yabonka Ahmad Alhan ka ji tambari na ka Hassana Ilhana ina yabonki Aisha Mahanur tambaranki na doka ga Husaina amma yakin ji sunanki sanni dai kana doka Alhaji Faruq Musa yara ina bo Alhaji Faruq Musa yara ina bo jagaban Abdullahi gwanda a gaishe ka mu ce zuwa nan muje kare babu ko shaka kai mai gida ne yabo gon kala shaka Alhaji Faruq Musa yara ina bo babban aminin walin uban domin na bo Atiku yaro sannu kai jarumi ne Atiku yaro sannu kai adali ne ga tausayi kai dindin na kwarai ne na gaida kai Atiku yaro namu sannan aboki Faruq datti namu na gaida Faruq datti namu namu yan uwa malan uban domin gaishe ku Hajiya Fatima tambarin ki na doka Hajiya Fatima kin biyani na gode Hajiya Lubabatu gaya bogunki Hajiya Lubabatu tambari na ki Abubakar kai ma dai a gaishe ka sannan Rafilu kai ma a gaishe ka Ibrahim da baban Rabi a gaishe ka Haruna sarki kai ma a gaishe ka Abu Karami kai ma a gaishe ka kakanni dukkanin kunai abokunku iyaye kuma duka gaishe ku dawa Ajan Ahmadun dan wali ji kan malama Muhammadu na ayo ya bogunka daga Ahmadun bagar bagar nan ya bogunka dan malam shekarau ji kan Abdullahi Gwandu kani ga wajen Shehu Usman dan Fodiyo a gaishe ku duka a gaishe ku yayi yayi.